sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Araran sama da na tankunan yaki sun girgiza Khartoum babban birnin Sudan da kuma birnin Bahari dake makwabtaka a ranar Juma'a a cewar shaidu. Hakan kuma cikas ne ga matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'a 72 da rundunonin da ke takaddama da juna suka amince a baya. Daruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka tsire domin tsira da rayukansu yayin da dakarun kasar ta Sudan da abokan hamayyarsu na RSF suka kaure da fadatin a ranar 15 ga watan Afrilu. Wani rikici ya haifar da cikas ga wani shirin maida kasar tubar demokradiyya da kasashen duniya ke goyon baya, inda aka tsara za a gudanar da zaɓe. Wani rikici har ila yau ya farfado da daddan fadannan da kasar ta fuskanta a yammacin Darfur, inda aka kashe mutane da dama a makon da ya gabata. A yankin Khartoum an ji tashin bindiga da ababen fashewa yayin da hayaki ya turnike Bahari, wani birni da ke kusa da Khartoum. Dakarun kasar ta Sudan sun yi ta amfani da jiragen yaki akan mayakan na RSF wadanda suke boye a cikin unguwannin birnin na Khartoum. Amurka dai na daga cikin kasashen da suka shiga tsakani aka cimma matsayar dakatar da buɗe wuta, kuma ta ce tana kokarin ganin an ƙara tsawaita wani yarjejeniya.
We want to make sure that if possible this is extended. We're very actively engaged.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken kenan ke cewa muna so mu tabbatar an tsawaita wannan yarjejeniya, mun kuma da kufa wajen ganin hakan. Za mu fitar da bayanai da zarar an cimma matsayar, saboda a samu damar gudanar da ayyukan jinkai. A halin da ake ciki, miliyoyin 'yan kasar ta Sudan na fuskantar ƙarin barazanar yunwa da matsalar samun magunguna, saboda yakin da ya tilasta wa hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya dakatar da ayyukansu. Tun gabanin fadan ya barke makonni biyu da suka wuce, kasar ta Sudan na karɓar bakoncin 'yan gudun hijira miliyan 4 da aka tilasta wa ficewa daga gidajensu. Kazalika, dubban mutane sun yi ta tururar ficewa daga muhallansu don neman mafaka, inda mutane da dama suka bazu a sassan kasar da wasu unguwanni domin tsira da ransu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban bankin Amurka ya ce bankin nan na Silicon Valley da ya durkushe a kasar a watan da ya gabata ya fuskanci wannan matsala ce saboda rashin bin ka'idojin aiki da hukumomin bankin suka yi. Babban bankin Hadilawa ya ce dokoki marasa ƙarfi da kuma ɗauke ido da gwamnatin tarayya ta yi a kan bankin sun taimaka wajen rugujewar bankin. A ranar Juma'a, babban bankin na Amurka ya fitar da wani rahoto wanda ya nuna yadda ya gaza wajen sa ido a kan bankin kafin ya kai ga durƙushewa. Rahoton dai ya duba yadda bankin ya samu bunƙasa cikin gaggawa a shekarun da suka kai ga karyewar da ya yi. Babban bankin ya ce duk da rashin sanin makamin gudanar da bankin ya taka babban rawa wajen durƙushewarsa, rashin bin ka'idoji da yadda kafafen sada zumunta suka sauƙaƙa aikin bankin sun taimaka wajen rugujewar shi. A jawabin da ya saba yi a kowane dare, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wuri da hararen sama da Rasha ta kai a ranar Juma'a, waɗanda su ne na farko masu zafi da Rasha ta kai cikin 'yan watannin da suka gabata. Akalla fararen hula 23 ne suka rasa rayukansu yayin da suke bacci a Oman, wani birni da ke tsakiyar ƙasar ta Ukraine. Hukumomi sun ce daga cikin fararen hula 23 da aka kashe a harharen, akwai yara ƙanana 3 a wani gini mai bene da ke birnin na Oman. Akalla mutum 109 ne suke zaune a ginin wanda ke ɗauke da rukunin ɗakuna 27. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin Burundi da ta yi wa tsohon Prime Minister ƙasar Alain Guillaume Bunyoni adalci a shari'ar da yake fuskanta.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Thank you.
Barka da fatar an waye gari lafiya. Logon ma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri. Ya wuri naku.
Lafiya lau ya hutu ya New York kai da akai sallah dan dai kar mu ce bamu hannu mu ban da ba ta ishe mu ba sai
kai wa. Ah, wai za a zo da buki a Washington hannun ku tayi manja din.
Ya kuma aka ji da baki bayan nadin sarauta.
Wallahi alhamdulillah mun goje sai godiya kawai za mu yi wa jama'a irin kokari da hidimomi da aka yi.
Ai na ga na gwamma an kure nadi. An sha nadi nace wai wannan hidima ba ka makan nadi.
Wallahi gaskiya ne mun gode da yawa.
To a gaida zannan sarkin musulmin arewacin Amurka.
Yawwa an gode.
Lallai na gwamma sai saura ka zama magajin garin New York kenan.
Ikon Allah.
Kai girman naka ya wuce New York, ya wuce DC.
Na arewacin Amerika
gaba ɗaya. Masha Allah. So Allah ya kara girma, Allah ya kara dukuka, Allah ya sa a gama da duniya da jama'a lafiya.
Amin summa amin.
To kai kuma bayan an nada ka sarauta kai kuma kana da bukukuwa.
Eh, haka yake. Akwai abun nan yau dinnan, yau Asabar dinnan da yamman nan akwai buki da sarkin Nima na North America da ke birnin New York, Alhaji Salifu Abubakar da galadimansa Alhaji Abu Na'ate da kuma wazirinsa Alhaji Basai Suleiman za su nada wasu fadawa a fadar sarkin Nima a yau Asabar dinnan. Sannan kuma akwai kaddamar da sabon shugaban kungiyar Nima Alhaji Alhassan Kamate da mataimakinsa Alhaji Mahmud Clay. To waɗannan su ne bukin da za a yi yau da yamma din nan, wato gaisuwa ta musamman ga magajiyar Nima Hajji Hausatun Gadon Fanfi da Hajji Amada Uwar Sarki. To Allah ya kara musu lafiya. To sai kuma taya murna ga iyalan gidan Amadun Kano a unguwar Dakuma a birnin Accra na daurin auren yarsu Khadija Rabiu Ahmed da mijinta Umar Faruk Ibrahim dan Hajji Yosin kenan, wanda shi kuma za a daura gobe din nan idan Allah ya kaima unguwar Dakuma. To Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a tayyiba.
To amin summa amin. Da zumunci kuma ko baba?
Eh, haka yake.
To gaisuwar a bari ya huce da fata alheri ga Mamadu Salihu da kuma Alhaji Salihu mai agogo kauran namoda, sai Khalifa Atiku Abubakar mai suna kauran namoda da Liman Bajamasi limamin masallacin Juma'a na kauran namoda, sai Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Honorable Hafiz Balarabe Gusau, sai Usaini Dangote Karasuwa da Lawal Hambali dan Silva. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Nasiru Musa Aska da Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne, sai Nafi'u Ibrahim Magaji Kaura na Moda da Liman Sani Dingire mai Walda Kaura na Boda da Abdullahi mai Shayi, sai Malam Ahmed Telangayu da daukacin ƴaƴan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara. Da fatan ana lafiya. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Aliku Dangote Yalwan Gindan Akwati Barikin Ladin jihar Plateau, wanda yake so a sada mishi zumunci ga Haruna BBY Tarmatsuwa da Sani mai lange-lange ya wuri da Alhaji Ayuba mai kata ko Barikin Ladi da Malam Abdu Na'ibi Duruwan Babuji. da Useni Newal da Uruwan Babuje da Lawa Ben Hambali MK Dan Silva sai Bashir Tela Lafiyan Bare-bari da Fatima Musa Wada da Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Salisu Mai Shinkafa Song da Adam Yusuf Basa Jihar Plateau sai kuma Hajiya Beauty NNPC Jos Depo da Useni Dangote Karasuwa da kuma Ibrahim Musa Wada Gaisuwa a bari ya huce ta Abba Sa'adu ga malama mahaifiyarsa kenan malama Murja Yusuf na Manzo Huntuwa da ƴan uwansa Abdullahi Sa'ad Huntuwa sai Fatima Sa'ad mahuta kai mahuta ne fa ba Huntuwa ba ta fi kusa da to da mahuta da Huntuwa shi ta fi kusa da bazlin fashi na baka wannan wannan aiki
wannan aiki to za a nemo miki ai yanzu
Huntuwa da Huntuwa da mahuta wacce ta fi kusa da malin fashi kauye mu to sai baban gida sai baban gida Sa'ad mahuta da autansu Usman Sa'ad mahuta sai ƴaƴansu Amatu Rahman Abdullahi Naja'atu Isa Aminu mu da Nima yar Aisha sai kuma Musa Kabir mahuta daga ƙarshe yake addu'a Allah ya ji kan marigayi Sa'adu Alarama mahuta da kuma fatan an yi bukukuwan sallah lafiya to baba
to sai kuma gaisuwar abar ya huce da tabarka da sallah da ta fito daga Malam Imrana Adamu Bako marafin sarkin Zango Accra yace yana mika sakon barka da sallah da ta abar ya huce zuwa ga Dr. Alhaji Yahya Hamisu Bako sarkin Zango Accra da Malam Salisu Adamu Bako limamin ciki da kuma Baba Gambo Bako Saraki da Alhaji Murtala Makama da Alhaji Amadu Manga sarkin Zamfarawa sai kuma Alhaji Aminu dan madamin Zango Accra da Alhaji Hudu Bako Ciro man Zango Accra da Idrisu Yaro shamakin Zango Accra da kuma Alhaji Musa Ibn Musa sarkin Musawan Zango Accra da Alhaji Murtala Karki sarkin Fada sai kuma Shaibu Bako hakimin Kudu sai kuma Malam Sa'adu Bako Saraki da Malam Anyas Bako Saraki da Alhaji Sajid Jibrin sarkin Faila da kuma Malam Awwal Sallaman Zango Accra da Aminu Bako hakimin Yamma da Alhaji Hannafi sarkin Zabarmawan Zango Accra da Alhaji Abubakar sarkin Makatin Zango Accra da sarkin Gurago na Zango Accra da Malam Musa sarkin Bebayen Zango Accra da kuma Alhaji Salim Ango sarkin Samarin Zango Accra da Adam Sharif sarkin Zango Gurgunsi da Alhaji Adnan sarkin Zango Official Town da Alhaji Ila Jakadan Zango Accra da Alhaji Awaisu Magajin Rafi na Zango Accra yace yana musu barka da sallah sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da ta fito daga Habiba Jibril da aka fi sani da sister a unguwar Kwashima Accra tace tana gaida baki ɗayan iyalan gidan Alhaji Umaru Salga da mahaifiyarta Hajiya Hausatu sai kuma babaniyarta Hajiya Salamatu unguwar Taifa Accra da Hajiya Ramatu Shado wato sister mother kenan da take nan America da yayanta Muhammad Awal Jibril wato karama kenan da aka fi sani a unguwar Shukura sarkin samari unguwar Shukura sai kuma gaisuwa zuwa ga Haruna Sharbutu babban mutum a unguwar Shukura wato madawacin bare-barin Accra kenan da kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Salihu sarkin Failan America wanda ya je gida a wancan mako da fatan ya samu iyalai lafiya sai kuma gaisuwa a bari ya huce ta fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace yana mika gaisuwa da fatan alheri ga masu gabatar da shirin a bari ya huce da farko Baba Yako Makeri da Aunty Grace da ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka baki daya sai kuma yace yana gaida Adam A Adam Gashuwa da Alhaji Ado Yaro Gashuwa da Alhaji Bura Dada na sarkin Kukuri da Baba Wuro Mai Sanira da Musa Mai bakin kasuwa Potescom da Usaini Dangote Karasuwa da Tela Ojanti kowa ya salla ba dinki bai biya daidai ba da masu sauraron wannan filin maganin hawan jini daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da fatan duk sun tashi lafiya kuma an yi bukukuwan sallah lafiya
to baba kullum muke cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da ka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe da ke hannuna gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga mai masaukin baki Alhaji Bello Datti Turabu a birnin Eko a Lagos sai Abdulkarimu Dayyabu a birnin Kano da Abdulkarimu kafinta a malin fashi gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Abdulrazak Bello da Abdulrahman Dandela Katin sai Yakubu Abdullahi wanda yake mika gaisuwa ga mai martaba sarki Misau Alhaji Ame Suleiman da Alhaji Ibrahim Baba Umar Sadaukin Misau sai Alhaji Mustapha Shamado da Malam Lawal Mai Hula Dambam da Umar Musa Dambam da Alhaji Haruna Bibi Watar Matsuwa gaisuwar a bari ya huce daga mata masu hadin kai wato Maimuna Ali Auta kafinta Yelwan Gindin Akwati da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annadir Jau da Libabatu matar ko Sheikh ne Papa Buruwan Babuje suka ce salam sashen Hausa muna so mu isar mana da gaisuwan mu ta sada zumunci zuwa ga Malam Abdu Naibin Liman Duruwan Babuje da Aminu Mai Buga Duruwan Babuje sai Useni Mai Walda Duruwan Babuje kai baba tabbas matan nan ne suka rubuta waɗannan ba sa gaida kowa sai maza kuma ina jin shi a doka fintan na shi ya rubuta musu dan na san su ma suna da kawaye
eh abin mamaki kuwa
ai shine shi ya rubuta musu kuma mai bukun ya gaida abokan kuma sai ya ce wai su suke gaida abokan
suke gaida wai su ba su da kawaye
ai shine ni dai da alama ta baya in dai su suka rubuta wannan da kat ai kaman mata ne da suke tsayawa zabe a ce wai mata yawan mata su suke zabe amma wai ba su zaben mata amma tabbas da yawan su suke sai kashin kansu suke zaben waɗanda suke zaba
wato kina gani dai da walakin
to da lauje suke sadi to abokai na mata ina fata kuna sauraron shirin kallabi da muke kowace ranar Lahadi da karfe 9 da rabi na yamma su Maimuna su Jamila da dai sauransu ina fata su Libabatu su
su Fatima Barikin Ladi
su Fatima Barikin Ladi in ba kwa shigowa
su Aisha Barikin Ladi
yawwa sa Aisha Barikin Ladi ga kuma Aisha Sani Dangote da Hafsat yawwa ina fara gani da ma su ya kamata ka fara
Allah sarki
Hajiya Aisha kansila gidan akwai Aisha Sani Dangote Hafsat Ilyas Yakubu Digawa Khadija Bilyaminu Agwarmaji Allah sa ka ne da Aisha Lawal bin Hambali MK Dan Silva Sokoto da Asade Haruna Bibi Watar Matsuwa da BTNNPC Josefo to dukan ku matan nan muna gayyata ku wannan shiri na kallabi kamar yadda muka ce kuma kuna iya shiga wannan shirin sai ku tuntuɓi sashen Hausa na murya Amurka to da fatan an tashi lafiya Maimuna Ali ko shi ya rubuta ya kyauta amma a rika gaida mata zalla su ma zakon da mata
gaskiya
to sai kuma wannan sako da ya fito daga hannun Ibrahim Musa Wada yace yana so a gaida mishi ƴan uwan shi Fatima Musa Wada Barikin Ladi da Aisha Musa Wada Barikin Ladi da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi sai Jummai matar Sani Mai Mana Barikin Ladi da al'umma Barikin Ladi baki daya da fatar sun tashi lafiya to su ma waka zalika muna gayyatar su ki shiga wannan shiri na kallabi da ake gabatarwa kowace ranar Lahadi da karfe 9 da rabi na yamma a gogon Najeriya baka ko kasan ake salla ana zuwa yawan salla ko
eh barka da salla muke ce mai a Ghana yawan barka da salla
eh yawan barka da salla to idan kuna kusa ne a je daga unguwa zuwa unguwa ko daga wannan gida zuwa
wannan gida
kuna da yawa aminai abokan arziki a wani wurin da sai a shiga mota
haka
to shikenan sai wannan bafulata nin za shi yawan sallah yaje tata ya shiga mota to da ya shiga mota sai aka dace ya shiga gidan gaba
na'am
to ka san ga ni ban san yadda ake ba a Ghana amma na gwamma idan ka je Najeriya waɗansu motoci musamman dai motocin ƙauye in motar na an yi ta dan ɗaukan fatin da biyar ne sai ta ɗauki wajen goma wani lokacin ba har su ake sa ba a fasinja sai wannan mafi lata ne aka sa shi gaba yana gaba to saboda yawan lodi mai kada ko motar daito ba laifi ba a ma iya ganin gilashin baya
to
sai direk
saboda yawan jama'a
sai direba ya ce ba bafin latani tun da baya gani shi sai ce bafin latani a gefen shi nan wai ya leka ya duba ya ga ko mota tana zuwa kafin su shiga hanya sai tun da baya gani baya
haka
sai bafin latani wani mai mashin ne ya koro gudu yana shigowa
ya
gani ya hamta kan mai mashin ya barka dashi
kai
kowa aka fito ana hayaniya ana hayaniya sai direba ya ce ba bafin lata ne kai da nace baka ka duba mun hanya kafin mu shiga kasa na kade shi sai ya ce a kai kashe mana wai mu duba ko akwai mota na zuwa wai shi ya ce muke duba ne ko mota da ke bin ko mashin na zuwa ba shi kuma ya ga mashin ne bai ga mota ba saboda haka tunda mota ce aka ce ya duba ko tana zuwa bai ga mota ba shi yasa ya ce a sa kai ko idan ka ga mota ko mashin ko mai
ke ba fulani haba fulani don mai
ko mai tafiya da kafa ko ɗan kaza za su san daga cikin ga
Wannan shirin na zuwanku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen Hausa @boanews.com. da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya